الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره من قدار العظيم. ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا همة الشيخ إيه دليلنا بهذا المحضر والتاتي في بنظرة تاتي لنا بالظفر. باب ما جاء wannan babi ne cikin abin da yazo fit tasbihi cikin yin tasbihi cikin ruku'i a cikin ruku'u idan an yi ruku'i abin da za a karanta na tasbihi wasujudi da yin sujada in an yi sujada ga abin da za a faɗa haddathana ali ibn hujr ali dan hujr ya zantar da mu akhbarana isa ibn yunus shi kuma ya ce Isa ɗan Yunus ya ba mu labari an ibn Abi Zaidi shi kuma ya karɓa daga ɗan Abi Zaidi an Ishaq ibn Yazid al-Huzali shi kuma ibn Abi Zaidi ya karɓa daga Ishaq ɗan Yazid al-Huzali an Awn ibn Abdullah ibn Utbata shi kuma wato Ishaq ibn Yazid al-Huzali ya karba daga Awn ibn Abdullah ibn Utbata shi kuma Awn dan Abdullah dan Utbata shi kuma An ibn Mas'ud ya karba daga Abdullah dan Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu annan nabiy sallallahu alaihi wasallama cewa annan mai tsira da aminci Allah subhanahu wa ta'ala gare shi kala ya ce idza raka'a ahadukum idan dayan ku yayi ruku'u faƙala ya ce fi ruku'ihi a cikin ruku'unsa subhana rabbiyal azim sarki ya tabbata ga ubangiji na mai girma talasa marratin subhana rabbiyal azim talasa marratin sau uku faƙat tamma ruku'uhu to ruku'unsa ya cika in dai ya ce subhana rabbiyal azim sau uku to ruku'unsa ya cika wa zalika adnahu wannan subhana rabbiyal azim da ya fada sau uku shine mafi ƙasa ba ƙasa da wannan shine mafi ƙasa subhana rabbiyal azim sau uku din nan sai dai sama ya iya hudu ya iya biyar ya iya har zuwa goma ma amma dai uku din nan to shine ƙasa to ba wani kuma ƙasa da zai yi wa idza sajada idan yayi sujada faƙala ya ce fi sujudi a cikin sujadarsa subhana rabbiyal a'la sarki ya tabbata ga ubangiji na mafi ɗaukaka talata marratin sau uku to faƙat tamma sujudi sujadarsa ta cika wa zalika adnahu wannan ma shi ne mafi ƙasa ba wani ƙasa amma da ƙasa ƙala ya ce wato libabi a cikin wannan babi na tasbihin da ake yi a cikin ruku'u da sujada an Huzaifata akwai hadisin da aka karba daga Huzaifata wa Uqbata bin Amir akwai hadisin da aka karba daga Uqbatu kan Amir qala Abu Isa Tirmidhi yace hadisi bin Mas'ud wannan hadisi na Abdullah dan Mas'ud laysa isnaduhu bi muttasil sanadin sa ba hadadde bane bai sadu ba Awn ibn Abdullah saboda Awn dan Abdullah ibn Utbata dan Utbata lam yalqa ibn Mas'ud bi hadith Abdullah dan Mas'ud bi hadith shi ba to wannan hadisi Imam Shafi'i ya rawaito shi a cikin littafin sa al-Ummu da Abu Dawud da Ibn Majah dukkan su daga Abi Zaid dan Abi Zaid da kuma wannan sanadi da kuma wannan sanadi amma shi Awn wato amintacce ne sai dai kuma bai sadu ba wannan irsali ne akwai bai sadu ba qala Abu Isa Tirmidhi yace hadisi bin Mas'ud yawwa wannan hadisi na dan Mas'ud din nan dai sai isnadu bi muttasil sanadin sa bai sadu ba domin Awn ibn Abdullah ibn Utbata lam yalqa ibn Mas'ud domin Awn dan Abdullah dan Utbata bai haɗu da Abdullahi bin Mas'ud ba kwata-kwata. Amma wal amalu ala haza inda ahlul ilmi, amma aiki a bisa wannan yake nan ga malamai, yastahibbuna, malamai suna so Allah ya yanqusa rajul, kan mutum ya tauye fi ruku'i a cikin ruku'i, wasu jud da sujudan sa min salat tazwihatin, ya zama yayi kasa da tazwihi uku kan mutum ya haka. Saboda Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce shine mafi bayan sa guda uku, ma'ana in dai kasa ne to kuma guda uku nan shine kasa. Waru ya an Abdullahi bin al-Mubarak, an rawaito daga Abdullahi dan Mubarak, annahu qala, Abdullahi dan Mubarak ya ce astahibbu, ni dai ina so lil imam galiman an yusabbiha kamsa tasbihati, shi liman yayi tasbihi guda biyar, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, sai ya kirga biya in kasan in na sujjara ne subhana rabbiyal ala, subhana rabbiyal ala, sai ya kirga biya likai yudrika man kalfahu, dan ne na dora masa biya dinnan saboda na bayan sa shi kuma ya iya uku, dan in ya zarce dan in ya iya uku ya dago kila na bayan sa ma biyayi kila wani ma ɗaya, amma yanzu in ya biyar to za a samu na bayan sa yayi uku. Man kalfahu salasu tazbihat, tazbihi guda uku. Wa haka za qala Ishaq bin Ibrahim, kama Ishaq dan Ibrahim ya faɗa. Haddasana Mahmud ibn Gailan, Mahmud dan Gailan ya zantar da mu. Haddasana Abu Dawud, Abu Dawud ya zantar da mu, Abu Dawud mai littafin hadisi shi ma. Qala, Abu Dawud ya ce anba'ana Shu'batu, Shu'batu ya zantar da mu, anil A'mashi, shi kuma Shu'batu ya karba daga A'mashi. Qala, A'mashi ya ce sami'tu Sa'ada bin Ubaidata, naji Sa'ada, Sa'adu dan Ubaidata, yuhaddisu, yana ba da labari, anil Mustawridi, shi kuma ya karba daga Mustawridi, an Silata bin Zufara, shi kuma Mustawridi ya karba daga Silata dan Zufara, an Huzaifata, shi kuma dan Zufara ya karba daga Huzaifata, annahu sallallahu alaihi wasallam, Huzaifa ya ce cewa manzo Allah mai tsada aminci Allah ya tabbata a gare shi, annahu shi Huzaifata, annahu sallama annabi sallallahu alaihi wasallam, yayi sallah tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, akane yaqulu fi ruku'i, sai annabi ya dinga faɗa a cikin ruku'unsa subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, wa fi sujudi ahdadansa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce subhana rabbiyal ala, subhana rabbiyal ala, wa ma ata ala ayati, annabi bai zo wata aya ba sallallahu alaihi wasallama, ayatu rahmatin, ayar rahama, illa wa qafa wa ta'ala, sai ya tsaya ya roki rahama, wa ma ata ala ayati azab, annabi bai zo ayar azaba ba illa wa qafa wa ta'awwaza, sai ya tsaya ya nemi tsari. To wannan sallar nafila ce, wato sallar nafila ce cikin dare, shi wannan bawan Allah ya ga shi Huzaifa ya ga annabi sallallahu alaihi wasallama ya tayar da nafila. Ga hadisin Imam Muslim ya fitar da hadisin a cikin sahihinsa, shi ma Abu Dawuda ya fitar da hadisin a cikin daga Huzaifa, shi Huzaifa ya ce sallaitu ma annabi sallallahu alaihi wasallama zata lailati, nayi sallah tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wani dare, ya ga annabi zai yi nafila sallallahu alaihi wasallam, faftataha al-baqarata, bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ghayrul maghdubi alaihim waladdallin amin, ya ce fa bismillahir rahmanir rahim alif lam mim zalika kitabu la rayba fihi, sai bude baqara, ma'ana sai bude surar baqara. Fa qultu, sai nace a raina yarkau inda mi ata a mi ati, to annabi wato zai yi aya 100 kenan, aya 100 zai yi, in yi aya 100 zai yi ruku, summa maza ai da yazo 100 to sai na jiya shi, yanzu ga dama bakaran ma ga baki ɗayan ta ai 200 ne da 80 ko da dan wani abu. Suratul Baqara ta madina tun haya mai atani wa kamsu wa 80 aya, wato 100 ne da 85, to shikenan da yazo 100 to sai ya shige sallah. Fa qultu yusalli biha fi raka'ati, sai na ce to sai ya kai karshen ta. Famaza, ai da yazo ma ya gama ta kuma ai sai ya shige kuma sai ya bude bude yawa fa qultu yarka'u biha zai raka'a ruku'i da ita thumma iftataha an-nisaa sannan sai ya bude suratul nisaa bayan ya gama ali imran kenan ya fadara sai annabi ya karanta thumma iftataha ali imran sannan ya bude ali imran ai kafin nisaa'i sai ali imran bayan ya gama ali imran sannan ya bude nisaa'i ko kuma haka annabi ya sallallahu alaihi wasallam tunda nafila ce ba dole sai ya jira ya tarau kuma yana karanta mutarassidan a sake sannu 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 haka annabi ba danye sauri ba to haka ake son duka sauri ba wani muradi bane karanto dai inda ya isa kenan kabar to shi annabi sallallahu alaihi wasallam yana karantawa a sake a sake a sake idza marra bi ayatin kuma in ya shige aya fi hata zihu akwai tazyi a cikin ta sabba sai yayi tazyi kamar an ce kai tazyi sai yayi wai idza marra bi su'al in ya shige wata aya an ce ayi roko kamar wasallallahu min fadlihi kuroji Allah daga fadala sai ya tsaya yayi addu'a sallallahu alaihi wasallam wai idza marra bi ta'awuzin in ya shige aya da neman tsari ta'awuza sai ya nemi tsari sun maraka sannan ya ruku yanzu ya yi bakara ali imrana ya sa'i kaga an yi wajen izu goma sha biyar sai ya yi rasa kaji ala ya kulu to da ya ruku sai nan ya ce subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim fa kana ruku'uhu ruku'un da ya kuma na hawan kama ne min kiyami tsahon ruku'un kamar tsahon tsayawa da ya karanto wa'annan abubuwa summa qala sannan yace sami Allahu liman hamidahu summa qama sannan ya tashi qiyaman tsayuwa tawilan mai tsaho qariban min maraka kamar kusa da tsahon ruku'un da yayi sallallahu alaihi to umma ma lokaci irin na wannan lokaci ba an yanzu ne nan sai asuba ta yi summa sajada sannan ya sajada faqala sai yace subhana rabbiyal a'la fa kana sujuduhu sujadar ta sama qariban min qiyami kaman tsayuwar ta kaman tsayuwar ta wa fi riwayatin ukhra li tayalisi a cikin wata riwaya ta shi Abu Dauda annahu salla arba'a rak'atin a haka din nan kuma sai da ya raka a hudu sallallahu alaihi wasallam ya qara'u fihinna al-baqara yana karanta a cikin kowace tsayuwa baqara da Ali Imran da Nisa'i da Ma'ida da Lan'am wato an yi rubu'un Qur'ani da cikin hudun Qur'ani sallallahu alaihi wasallam da cikin hudun Qur'ani to ungo yanzu idan kuwa raka'a farko wannan yayi raka'a ta biyu ma yayi makamanciyar wannan raka'a to yayi sauka kenan sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam mazaje kin Allahu akbar وبن مزاجك ان شاء الله الله يسلمك قال ابو عيسى ترمذي تو كاغا شي ني يا فدا با وي فاضل لا بچي كان متي yana karatun fadilla shi wannan nafila ce amma dai karatun ruku din da karatun sujada din gashi akwai subhana rabbil azim wa bihamdihi to sarwayarsa bata ingantu kaman wa'in nan ba a kowace ruwaya akwai magana amma kuma shashinta yana ƙarfafa shashinta na tsawon suke amma dai ga wanda ya fi ƙala Abu Isa Turmuzi ya ce wa haza hadisun hasanun sahihu wannan hadisi ne kyakkyawa kuma ingantacce ƙala ya ce wa haddasana Muhammad ibn Bashar Muhammad dan Bashar ya zantar da mu haddasana Abdurrahman ibn Mahdiyyin عبدالرحمن لما هدي يازن تدم أنشو أبطة دقا شو أبطة نحو خدرن وطن رويا الرويت عن حزيفة دقا حزيفة هذا الحديث وانا حديث من غير هذا الوجه بات وانا فتكار أنه صلى بالليل أنه جاي صلى تكندري أنه شي حزيفة ياي صلى تكندري ما النبي صلى سرد من صلى صلى فذكر الحديث فيها أنبت حديث شيني دي وانش حديث دمك باب babi ne wannan babun ma ja abin da yazo cin nahai cikin hani anil qira'ati da ayi karatu cikin ruku'i a cikin ruku wasu juda sujada an hana a karanta qur'ani a cikin ruku'i an hana a karanta qur'ani a cikin sujada ma'ana annabi ya hana sallallahu alaihi wasallam sai dai ayi tazbihi haddathana ishaq ibn musa al-ansari ishaq dan musa al-ansari ya zantar da mu haddathana ma'an ma'an ya zantar da mu haddathana malik ibn anas malik dan anas ya zantar da mu ha wato juyawa zuwa wani sharhi wani sanadin wanda zai zo ya hadda malik wa haddathana qutaybah qutaybah ma ya zantar da mu an malikin daga imam malik azlatu in alkara daga nafi'u an ibrahim ibn abdullah ibn hunayn shi kuma nafi'u ya saba daga abdullah ay ya saba daga ibrahim dan abdullah dan hunayn an abi shi kuma ibrahim din nan ya karba daga babansa shine abdullah dan hunayn an abi shine daga babansa ba abdullah dan hunayn an abi shi abdullah dan hunayn shi kuma ya karba daga sayyidina ali karam Allah wajha annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam annan ya tsira da amincin Allah tabbata a gare shi naha yayi hani al-lusil qasiyi asa al-harimi shi qasiyi kaya ne da ake saka shi da kitani da al-harimi to annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana maza su sa sai dai mata sallallahu alaihi wasallam dama al-harimi ma gaba da an hana an haramta shi ga maza sallallahu alaihi wasallam to yanzu hatta qasiyin ma wanda gashi kitani ne da al-harim to annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana maza abu sasa shi to sai dai ga masu rashin lafiyar kazuwa na susa to susa sa al-harim akwai nan zo babu fikihu za a ga wannan za a ga wannan kuma waɗansu daga cikin jama'an sahabbai sun dau wannan hain sun dau wannan hanin na tsarki ne kawai ne tsarki a cikin kansa ya bari dukkan sa mari annabi ya hana sallallahu alaihi wasallam wal mu'affar da wato kayan da aka yi musulmi da yar'ani wato da yar'ani wato amma shi mu'assar rini ne ake wa kaya yayi ja wani nau'i jan ba gau ba zan yayi kuma haske to akwai nau'in da ake masa to amma shi kuma wannan mu'assar din nan shi kuma ikon Allah duk faki hai sun tafi akan cewa ya halalta kila wannan akwai hadisin da ya soke shi ko kuma sun dauka shi ma tanzihi ne dan tsarkakewa to amma duk faki hai sun tafi akan cewa mutum ya sa kaya mai rini ko ja ko yalo ko kore ko abu gashi na duk ana sawa ba wanda yanzu in ya sa kaya mai ja ko in ya sa kaya mai yalo ko in ya sa kaza a ce masa yayi abu to kila wannan sokake ne ma'asir wa anta khatumi zahabi da mutum ya sa zoban zinari Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana wayannan duk maza ake magana da namiji ya sa zoban zinari to amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce zoban azurfa kuwa ku yi wasa da ita wasa sal abu biha laiba azurfa kuwa na hana ku zinari inji annabi sallallahu alaihi wasallam ku maza a nan duniya kakku sa zinari kakku sa zoban zinari amma azurfa kuwa ku yi wasa da ita in ji annabi wasa ma'ana kusata to kuma ita azurfa ikon Allah ko da zoban da zaka sa ko abun azurfar da zaka yi amfani da shi ya fi ma zinaran tsada to babu dai komai kuma kowane abu ma na sawa din ko ya fi zo zinaran tsada ba komai shi dai zinaran shi kansa shi alhana maza su sa kuma akwai hani da maza da matan ma gabaki daya kar su ci a kwanan zinare
da azurfa kasu sha ruwa da kofin zinari da azurfa ci da sha kawai jide abin da zai shiga ciki to annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana a yi da kofin zinari da azurfa ko da kwanan zinari da azurfa amma banda abin sa kwalli dan na zinari ne du wannan ba komai bare ma an mace ce za ta yi cin dai da sha din ci wato aka hana ci wato aka hana to zin to wannan kenan to zinaran nan shi kuma amma ayi wato ayi hakori da shi idan hakori ya cire to za a iya yin na zinari a sa wajen shi ne ba zai doyi ba sai lalace ba idan hanci ya cire da zamani yake an yanke hanci Allah kiyaye to ba laifi ayi hancin zinari a sa shi baya lalacewa baya yin wari shi hancin zinari ko hannun zinari ko dai ne ko ko an fuskar ta lalace za ka ga akwai wanda sai a yi fuskar zinari a sa ita ba ta lalacewa to wannan duk maza da ma wannan ko namiji ma ya yi ba ba hali a ciki abinda aka hana namiji dai ya yi zoban ado da zinari amma azurfa ya yi wasa da ita wato wasa wa an takattumin zahabi da yin zobe na zinari to ko wannan ma dai an samu wani daga cikin sahabban sun yi amfani da shi amma dai an haramta ila sun ɗau wannan hadisin a cewa hani ne na karahiya na ba'a su domin sahabbai suna kula da wani hadisin cewa ba hani ne na yanke kaza kaza ba hani ne na karahiya saboda abubuwan da suka lura da shi wa an qira'atul qur'ani kuma an yi hanin karatun Qur'ani cikin ruku'i a cikin ruku'i wasu sujudi da sujada duk an yi wato hani mutum ya karata kala Tirmidhi yace wa fil babi a cikin wannan babi an yi ne Abbas an karbo daga Abdullahi dan Abbas da shi ya hadisin da aka karbo daga Abdullahi dan Abbas shi ne yake annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ala kuji wa inni nuhitu ni ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an hana ni an tsara alqur'ani an karanta qur'ani zaki an ko ina ne ruku'u aw sajidan ko ina sajada amma ruku'i fa azimu fihi rabbuka jirma ubangiji a cikin sa wa amma sujudu amma sajada fastahidu ku yi kokari fi du'a cikin addu'a fa aminu Allah makamanci ne majibanci ne an yi istijaba lakum ya amsa muku an yi istijaba lakum ya amsa muku hadisan sai da Aisha suna nan da yawa akwai hadisi da take cewa ta ji shi yayin ruku yana cewa Allahumma inni a'udhu bika zaka min sakhatika wa a'udhu bi mu'afatika min 'uqubatika wa a'udhu bika minka la ahsi sana'an 'alayka bal anta kama asmaita 'ala nafsika sallallahu alaihi wasallam to mutum yace subhana rabbiyal ala alama yayi kala Abu Isa Tirmidhi yace hadisu Ali hadisin na sayyidina Ali hadisun hasanun sahihun hadisi ne kyakkyawan ingantacce huwa qawlu ahli al-ilm shine fadin malamai min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam daga sahabban manzo Allah wa tabi'ina da tabi'ai wa man ba'dahu da wa'anda suka zo bayan su karihu dukkan su sun ki alqira'ata karatu sur ruku'i cikin ruku'i wa sujud da sujada babu ma ja wannan babu ne cikin abin da yazo timan la yuqimu sulbahu cikin cewa wanda in yayi ruku'u baya daidaita bayansa baya tsayar da wato tsatsansa ma'ana ya daidaita bayansa ba ya tankwara kansa can ƙasa ba ba kuma ya ɗago kansa ba a'a ya ɗora hannunsa kan gwiwarsa kuma ya daidaita bayansa to cewa duk wanda baya daidaita bayansa la yuqimu sulbahu fi ruku'i wasujud cikin sujada da ruku'u da hukuncinsa حدثنا احمد بن مني احمد بن مني يزن تدمو حدثنا ابو معاويه ابو معاويه يزن تدمو عن الاعمش daga amash an umara bin umayr an kar sun karba su kuma shi amash ya karba daga umara dan umayr an abi ma'mar shi kuma umara ya karba daga abi ma'mar an abi mas'ud al-ansari shi kuma ma'mar shi kuma abi ma'mar ya karba daga Abi Mas'ud al-Ansari al-Badari wanda ya je yakin Badar shi wanda ya je yakin Badar wata falala ce da in an faɗe shi sai an ce ya je yakin Badar saboda falalar zuwa yakin Badar. Kala shi Abi Mas'ud al-Ansari al-Badri yace kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anan ne ya da amince Allah tabbata a gare shi yace la tujzi'u salatu salla bata inganta ba bata isu ba sallarwa sallar da la yuqimu fiha ar-rajulu mutumin da ya yi ta bai tsayar da ya'ani yana nufin sulba husatsan sa ba sun ruku'i wa sujudi a cikin ruku'i da sujudi duk mutum da ya yi sallah bai daidaita wato tsatsansa ba daidaita bayansa ba da kansa da duwafinsa su yi daidai ya haka ba to sallarsa ba ta inganta ba wato libabi a cikin wannan babin an aliyu bin shaibata an karɓa daga aliyu bin shaibana daga Ali dan Shaibana wa Anas da Anas ko Abi Hurairah da Abi Hurairah ta warifa'atul zuraqi da rufa'atul zuraqi an karba wajen qala Abu Isa tun yace hadisi Abi Mas'ud hadisi na Abi Mas'ud al-Ansari Abu Ansari hadisin hasan sahih shi ma hadisi ne ke tawa inda ta ce wal amalu ala hadha inda an yi mai aiki akan sai ta wajen malam min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam daga sahabban manzon Allah mun ba da wanda suke bayan su ya rauna suna ganin an yi kimar rajulu mutum ya tsayar da sulba husubansa tun ruku'i wa sujudi a cikin ruku'u da sujudi wa qala shafi'i imam shafi'i ya ce wa ahmad da imam ahmad bin hanbal wa ishaqu da ishaqu man lan yaqim sulba hudu wanda bai tsayar da tsawansa ba tun ruku'i a cikin ruku'i wa sujudi da sujudi fa salatu fasidatun sallata batacciya ce li hadisin nabi saboda wannan hadisi na annabi da annabi yake cewa la tujzu salatu salla bata isu ba la yuqimu ar-rajulu fiha sulbahu da mutum bai tsaya da tsawansa ba tun ruku'i wa sujud cikin ruku'u da sujada wa abu ma'amari ismuhu abdullah ibn sahabarata sunansa kenan abu ma'amari sunansa abdullah ibn sahabarata wa abu mas'ud al-ansari al-badri mutumin madina kuma wanda ya jakin badar ismuhu sunansa uqbatu min amr uqbatu dan abu allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wal hadi ila siratil mustaqim wa ala alihi wa sahbihi wa sallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi